Masha Allah. Masar ran girarren BRC fi mazirarren lokaci muke muku sallama kamar yadda sanarwa ta riga ta gabata inda zamu kasance tare da Dr. Magaji Baffa Suleiman inda zamu tattauna da shi akan maudu'i mai taken me ka aikata a shekarar da ta gabata ga kuma sabuwar shekara wadda muka shigo ta shekarar musulunci shekara ta 1448 bayan hijirar fiye halitta daga Makka zuwa Madina. Za mu kasance tare da malam na tsawon awa guda kuma wannan shiri na zuwa ne bisa daukar nauyi na Jibu social media. Da fatan masu sauraro za ku biyo mu sannan hankali don jin irin wato bayanai da shi Dr. zai kasance. Masu sauraro sunana Ahmad Adamu da zan jagoranci tattaunawar kuma ba tare da bata lokaci ba kai tsaye za mu marabci Dr. Dr. barka da dare.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Inna alaikum assalamu warahmatullah. To Dr. kamar yadda aka yi wa shi wannan maudu'i take wanda shafi abinda wato me ka aikata a shekarar da ta gabata ga kuma sabuwar shekara ta musulunci ta shigo mun ce mun shigo ta. To akwai abubuwa da dama da shi wannan maudu'i yake dauki kunshe da su musamman idan aka duba da yadda aka yi masa take na abubuwan da mutum ya aikata a baya ko kuma me mutum ya aikata a baya shekarar da ta gabata kenan ga kuma shekara ta sake shigowa Allah ya ubangiji ya nufa mun ganta me mutum yake ko me mutum ya kudura me ya kamata a ce yayi na san maudu'i ne mai fadi sai dai da yake dai akwai dan kusan lokaci wanda kusan awa guda ne dole akwai su masu rawa zan ba su dama kar maka Allah kai tsaye ina ga za mu shiga tattaunawar kan shi wannan maudu'i.
Na'am. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Was salatu was salamu al atamani al akmalani 'alal mab'uuth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah al amin wa 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yawmid din. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم سورارو نعم نقسوة الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دك يبود قديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى wanda cikin huwa ce wasa rayo mu ta iso wannan rana rana alkhamis wanda ita ce alkhamis ta biyu a cikin wannan shekara yau 10 ga watan almuharram shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan kamar yadda mai gabatarwa ya ambata maudu'i ne wanda yake mai fadi kasancewan sabon shekara ta musulunci ta fara yau har ma an ci kwana 10 yau jiya da yau an azumci ta su'a da ashura.
Na'am.
Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa wa bayi ibadun da suka gabatar.
Amin ya Allah.
Tare da cewa babu wani abu da musulunci ya tanada musamman wai domin shigowan ita sabuwar shekara.
Na'am.
Babu wani abu da musulunci ya tanada a wannan janibi.
Na'am.
Allahumma illa su da watakila wanda suka shirya din sun ga cewa ya kamata a fadakar da mutane ne a tsinkayar da su cewa to tunda an shiga sabo shekara to fa shekara tafiya take yi zamani gudana yake yi shi ba jira yake yi ba
haka
sai dai a jira shi a jira lokaci ya zo a ce sai lokaci kaza
kuma ya zo
watan gobe da kwana 10 za a dauke ta to sai dai a jira lokacin amma shi fa idan watan gobe da kwana 10 ya zo ko an shirya ko ba shirya ba shi fa ya riga ya zo kuma zai wuce
wannan haka ne
to watakila suna nufin su fadakar da mutane yadda zamani yake shudewa ne domin mutane su shiga taka tsantsan dan alal hakika duk lokacin da mutum ya kwana ya tashi to yanzu wani abu ne na rayuwarsa ya ragu.
Na'am.
Ya kara nisa ne yana kara nisa da rayuwar duniya kuma yana kara kusaci zuwa ga rayuwar lahira.
Na'am.
to kaga kenan ashe shudewan wuni da dare, shudewan satuttuka, shudewan watanni, shudewan shekaru, wajibi ne ya zamanto mutane sai rike izina dangane da tafiyarsa domin su fahimci suna ƙara kusata ne zuwa ga alkiyama, su waiwaya baya, su duba menene abin da suka tanada. Yana da kyau na dan ambata wa mutane dangane da wannan munasaba cewa ita shekarar musulunci da yanzu aka ce 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To ita shekarar musulunci wato Allah madaukaki ya faɗa cikin alqur'ani yace inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahran
na'am
fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum
na'am
zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir aya
na'am
a cikin suratul tauba Allah madaukaki yace lissafin watanni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin da ya halicci sama da kasa
na'am
watanni ne guda 12 Allah subhanahu wa ta'ala dama ya halitta ya ce watanni ne guda 12 to amma a jerin gwanan watanni
na'am
a ce shekarar musulunci ta fara daga al-muharram sai kuma a je safar a je rabiul awwal rabiul thani har a je zulhijja na karshe
na'am
to wannan jerin gwanan ba a zamanin annabi aka tsara shi haka ba
na'am
domin larabawa sun san waɗannan watanni kamar yadda Allah ta'ala ya ambace sun san da su
na'am
to amma waɗansu kidayarsu ya bambanta tsakanin kabila da kabila
na'am
waccan kabilar larabawan zaka ga nasu a dan jirkice yake a kayan da wasu
na'am
so babu daidaito a kayan yadda jerin gwanan watannin yake
na'am
dalilin da ya saka kenan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ambata wajen fassara ita wannan aya da muka karanta minha arba'atun hurum ciki akwai wasu watanni guda hudu masu alfarma
na'am
da Allah ta'ala yace fala tadhlimu fihinna anfusakum a cikin su an yi tsananin hani kada mutane su yi zalunci
na'am
amma haramta yaki yaki ba a fararsa a ciki har sai dai in an takale ku ne to ya halatta koda a ciki ne ku rama
na'am
don ku kare kawunan ku to annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambaton waɗannan ashhurul hurum guda hudu watanni masu alfarma shine sai yace salasatun mutawaliyat
na'am
guda uku daga cikin su ajere suke
na'am
sai annabi yace al-muharram wa dhul abinnan ay al-abinnan dhulqa'da dhulhijja wal muharram
na'am
wato wata na 11 wata na 12 da kuma al-muharram shi annabi bai ce wata na kaza ni ne na faɗi haka
na'am
amma shi yace dhulqa'da dhulhijja da kuma al-muharram
na'am
kana sai yace wa rajab mudara
na'am
to kaga nan kwatance yace da kuma rajab na kabilan mubar
na'am
domin rajab na kabilan mubar
na'am
sune waɗanda suka sanya shi wato ya kasance a yadda a yanzu yake
na'am
a yadda yanzu kwatancen nasu
na'am
waɗansu su rajab din su ba a wannan ba a wannan jerin gwanan yake ba dai a wani waje yake ba
na'am
to kaga da annabi ya ce wa rajab mubara
na'am
allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada da kuma sha'ban
na'am
to kaga sai aka fahimci kenan shi wannan rajab da yanzu mu muka sanya shi wato a matsayin wata na bakwai din nan shine abin da ake nufi
na'am
to yaya aka yi aka samu wannan shekara ta musulunci
na'am
ta fara daga al-muharram in ba mu manta ba a cikin tarihi ya tabbata a wajeje da yawa a cikin sirat ibn hisham da waɗansu littattafa kaman al-fusul fi sirat ar-rasul na ibn kathir da dai littattafa na tarihi sun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ne a watan rabiul awwal kuma a kwana na 12 ya shiga cikin madina to kage sai aka ce annabi ya yi shekara 10 to kiyan tun da aka ce rabiul awwal kuma annabi ya rasu a rabiul awwal kage ya yi shekara 10 daidai a madina haka ne ko to tun da daga rabiul awwal ta fara to kuma aka ce annabi ya rasu shekara 10 bayan hijira to kenan sai ya zama to kidaya daga rabiul awwal ta fara haka ne ko to amma sai bata fara daga rabiul awwal ba me yasa bata fara daga rabiul awwal ba
na'am
to tun da dama ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sanya cewa ga kidayan watanni su kasance kaza shekara ta fara da kaza abin da Allah ya ambata akwai watanni 12 a cikin shekara tun halittar samai da kasai haka Allah ya yi
na'am
to lokacin da daular musulunci ta fadada ta wuce farfajiyar Makka da Madina da dan kewayansu ta an ciro mawa an ci farisawa an fantsama cikin Afrika nan Masar an cinye yeah. Masar an fantsama wasu wajaje daban zamanin Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yarda
amin Allah
to an aika gwamnoni to ana da bukatun aika murasalat akwai wasiku da ake dispatching a aika
haka
wannan lokaci muke so a fara muna so ku fara kaza lokaci kaza to yaya za a yi idan ba a samu daidaito ba wadancan kabilun larabawan lissafin su a burkice da na wadancan na wadancan bai daidaito da na to da wanne za a dauka to shine sai sahabbai suka bada shawara ga Umar ibn Khattab ya kamata mu samu tsari na watanni na kirgen shekaru da zai zaman to bai daya
ana tafi da shi
na'am domin in za a aika wasiku a san a wani lokaci tazo a wani lokaci ake so a fara aiki kaza
na'am
to don haka sai aka yi daidaito ittifakin da ake sai sahabbai suka ittifaki akan cewa mu fara daga al-Muharram
na'am
sai suka ce me yasa kaza a fara daga al-Muharram sai suka ce ko ba komai Muharram yana cikin watanni guda hudu masu alfarma masu daraja
na'am
da aka haramta yin ya farai yaki a cikin sai dai in ya same ku
na'am
sai aka ce to yanzu ya samu point na daya sai aka ce kuma sannan shi al-Muharram din nan ko ba komai ai shi ya biye mazul hijja watan da aka kammala aikin haji
na'am
yanzu da zimmar mutane sun dawo daga ibadar da ake tsammani Allah ya wanke su kuma za su ake fuskantar rayuwa to ai ya kamata kuma a fara shekara daga nan a ce
shi ta
ce sabuwar shekara
na'am
to shine sai aka ittifaki sahabbai suka yadda sai zaman to al-Muharram shine mafarin shekara
na'am
to kaga haka abiya kasance kuma sai tukai ga Zulhijja lokacin da mutane suka je suka ibada ga ubangijin su suna fatan sun dawo gida kaman kayomi waladatu ummuhu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yawa mutum ya dawo kaman lokacin aka haife shi
na'am
to wannan na ambata ne domin alƙalli mutane su sanya tarihin shi shekarar musulunci ne ya fara amma kamar yadda na faɗa a farko
na'am
babu wani abu da aka tanada
haka
wai dan shekarar musulunci tazo a ce za a ce mutane murna happy abin nan new islamic calendar wannan duk bid'a ce
na'am
ko a ce za a yi wadansu bukukuwa ko za a yi wani party ko za a yi wani abu duka wannan bai halatta ba dan ba a sunnan tashi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan bai a zamanin sahabbai ba
haka
wannan kenan
na'am to akarmakallahu kamar yadda yanzu kai shimfida kan abin da ya shafi ita wannan abin da ya shafi sabuwar shekara
na'am
ita shekarar da ta gabata ta 1447 ta riga da ta gabata kuma abubuwa da dama sun riga da sun wuce wanda kusan kamar yadda kai a shimfida lokaci idan an riga da an sanya shaka zai wuce ita ma haka wannan za ta zo ta wuce me ya kamata a ce mutun yayi ko wani darasi a ce mutun ya kamata ko wani tsari ya kamata ya bi wajen kididdigan me waccar shekarar da ta gabata ya gudanar kuma ga ita wannan ta zo me ya kamata wani shiri ya kamata ya mata
to kamar yadda na ambata idan shekara ta kewayo kamar yadda wuni in ya kewayo sati ya kewayo wata ya kewayo shekara ta kewayo to mutun yana ƙara kusata ne ga kiyama
haka
babban abu wanda yake wajibi ga kowane musulmi shine yayi waiwaye
na'am
kullum bahaushe yana cewa waiwaye
a dan tafiya
dan alal haqiqa idan kana waiwaye to nan ne zaka san zango nawa kace
na'am
baka san kai nisa ba sai ka waiwaye
kware daga sai
amma idan baka waiwaye ba to sai kai kaman anan baka yi dogon tafiya ba
kware daga sai
to Allah subhanahu wataala yana ambata mana a cikin alqur'ani
na'am
yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddama lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima tasna'un
na'am
Allah yace ya ku wanda sun kai imani ku kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala
na'am
sannan kowace rai ta duba me ta gabatar dan gobe
na'am
menene ake nufi da gobe ana nufi ranar kiyama
na'am
menene bawa ya gabatar na ayyuka ai an san a ranar alkiyama kam abinda ake gabatarwa yayi wa mutum tasiri shine kamar yadda Allah ta'ala ce mai ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa mai ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk abinda mutum yayi mai kyau a ranar alkiyama ko mun kankanta zai ganshi
wannan hakan
hakanan idan yayi akasin sa mummuna zai gani to abinda ake bukata a rayuwar mutum
na'am
kullu ya dinga waiwaye
na'am
waiwayen nan shine zai dinga ba mutum ya muhasaba abinda ake ce da shi muhasabatun nafs
na'am
wato mutum ya dora kansa a ma'auni kullun in baka dora kanka a ma'auni ba zaka san nauyin ka ba
na'am
baka sanin nauyin ka amma in ka dora kanka a ma'auni nan ne zaka ga yanzu ko likita idan jinya ta samu mutum in yaje wata jin sai a ce hau abu domin scaling anan za su iya ganewa ya yanayin jinyar take a jikin mai irin wannan nauyin maganin da za a bashi zai iya dauka nauyin sa ya wuce adadi ne har ya sabbaba masa wasu daga cikin waɗannan jinyoyukan
na'am
to ai kaga ashe mutum in ya dora kansa a scale anan ne zai gane yaya matsayin sa yake
wannan haka ne
na'am ba a yau kai taskiya ma'ana mutum baya yi makansa ya tsarkake kansa ya ce shi ya kai ya kai
na'am
in yayi haka to ya halaka Allah ya ce wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaka to amma ana so mutum ya makansa taskiyatun nafs ma'ana ana so mutum kuma ya makansa muhasabatun nafs yayi makansa hisabi kamar da Umar ibn Khattab yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fi yawmin yuqalu laka ala ru'usil khalaiq ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba
na'am
kai wa kanka hisabi kafin a maka a ranar da za a ce maka karanta littafin ka yau kai wa kanka hisabi
na'am
to kaga ashe idan mutum yana waiwaye Allah ta'ala ya ce masu aiki kaza sune za su samu kyakkyawan sakamako man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun Allah madaukaki yace wadanda suke kyakkyawan aiki namiji ne ko mace kuma yayi yana mai imani yana neman yardar Allah to Allah zai bashi rayuwa mai tsafta a nan duniya kuma zai saka masa da mafi kyan abin da ya aikata a kiyama
na'am
to kaje idan mutum yana karanta irin wadannan nassosi to sai ya duba wadanne irin aiki ne Allah ta'ala yake so
na'am
wadanne irin aiki ne Allah baya so wadanne irin ayyuka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni
na'am
wadanne irin ayyuka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan su to kaga mutum sai ya dora kansa a ma'auni shin a cikin shekarar da ta gabata
na'am
me ya aiwatar
na'am
ya waiwaya akwai waɗansu abubuwa da zai iya gani da zai jinjina su
na'am
yace wannan kaza ce mai kwai
na'am
ya jinjina ya ji nauyinta
na'am
akwai wasu ayyuka waɗanda bawa a ai bawa kyakkyawan aikin sa yana yin tawassuli da shi wajen roƙon Allah Allah ma ya karba to mutum sai ya duba a cikin shekara shin a cikin shekarar da ta gabata sau nawa ya je shi wajen ɗaukan karatu
na'am
ko ku sharholi ya yi ta yi a cikin shekaran nan waɗanne abubuwa ne wanda ya yi na kyautata wa mahaifansa wanda zai iya jin daɗi a ransa shi kaɗai in ya tuna
na'am
in mahaifansa ba sa nan ya yi tunani a cikin wannan shekara addu'o'i nawa ne yake musu
na'am
shin a cikin wannan shekara ya yi muwazaba a kan wani aikin kirki ne na filfili nawa ya yi a ƙarshen sallah
na'am
a rawatib ya kiyaye waɗannan shin ita kanta sallar ya a cikin shekara salla guda nawa ne zai iya tunawa cewa bai yi su a
jam'i ba na'am
to kaga irin wannan shine abin da ya kamata mutum ya yi wa kansa muhasaba
na'am
wannan kuma ana so a kullun ne ma kare mutum ya dinga yi makansa
na'am
idan ka je ka kwanta ba sai ka jira shekara ta yi ba
na'am
in har Allah yake ka dare yanzu muna dare
haka
to in ka je zaka kwanta
sai mutum ya duba
ni ka waiwaya a yau dan wallahi duk mutumin da yake duba abin da ya gabatar a aiki
na'am
shine yake samun daman gyarawa in yayi mai kyau sai ya ƙara ƙaimi
na'am
in ya ga yayi mummuna sai ya tuba zuwa ga Allah tun da wuri kuma sai ya dauki niyya kan cewa ba zai koma gare shi ba ya kokarin gyarawa a abin da yake na gaba to yana waɗannan ayyuka sune abin da ya kamata bawa ya dinga yi a kullu yawmin a kowane wata ballanta na a ce kuma shekara ta wuce ya san ya ƙara kusata ne zuwa ga kabari
na'am masararin gidan rambi RCF magare kuna tare da mu ne kai tsaye inda muke tattaunawa tare da Dr. Magaji Baffa Suleiman kan maudu'in mai taken mai kaikata a shekarar da ta gabata ga kuma sabuwar shekara ta shigo shirin da Jibui social media ka tagun local government ke daukan nauyin kawo mai sauraro kuma kamar da kuka ji tun farko yanzu malam ya yi tambihi ne kan abin da ya shafi ita wato shekarar da ta gabata musamman abubuwan da kamar ya kamata a ce mutum ya lazimci don lissafa ko kuma hisabi wa kansa kan abu aikace-aikacen ko kuma ayyukan da yake gudanarwa a ita shekarar nan gaba kadan za mu ba ku dama don shigowa ku yi tambaya musamman kan abin da ya kamata ko abin da ya shafi maudu'in da malam ya tattauna akai to aka ramakan lau kamar yadda kai misalin ko kuma ka bada yadda ya kamata a ce mutum ya jinjina ko kuma ya kwatanta aikace-aikacen da ya gabatar a shekarar da ta gabata ga sabuwar shekara kamar yadda yanzu haka muna cikin sabuwar shekara idan mutum kamar yanzu daga nan zuwa yanzu tunda muna cikin sabuwar shekara me ya kamata a ce mutum ya lizinci kai tsaye wanda shine za a ce ya doro akan daidai musamman kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi
wasallam to ita rayuwa dama da farko ana so mu ce fahimci meye makasudin ta
na'am gaba daya
komai baya yi wa sai da dalili to ita wannan rayuwa Allah subhanahu wataala ya ba mu ita ne ya kawo mu wannan duniya ne bisa wannan dalili
na'am
da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun
na'am
ban halarci aljani da mutum ba sai dan su bauta mini wala Allah an so mu gabatar da ambaton aljani duk da cewa dan adam ya fi shi daraja saboda halitta ake magana ai aljani aka fara halitta kafin mutum
wannan hakan
to don haka Allah subhanahu wataala ya ambaci dalilin da yasa ya halice mu to idan mutum ya fahimci haka ya gane haka to sai ya zamanto babban abin da zai sa a cikin rayuwarsa in a baya yayi kurakurai to yanzu a gaba abin da zai fuskanta babban muhimmin al'amari hadafin sa na rayuwa shine ga ya bauta mu Allah subhanahu wataala har ya rabu da duniya lafiya to sai Allah cikin hikimarsa a cikin rayuwa sai ya sanya mana bautar domin Allah da ya halicce mu bai ce mana mu yi bauta kamar malaiku ba su ne Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftirun dare da rana tasbihi suke ba sa fashi
haka
to ba a ce mu mi ta yin ibada babu fashi ba
na'am
sai Allah ya sanya mana lokacin hutu lokacin neman abinci lokacin cin abinci lokacin kulawa da iyalai lokacin kaza
na'am
kai lokacin da zaka bukata kai ka kwanta maka huta kawai ko ba da bacci kake ba saboda kai haka Allah ya halice ka kana da wannan bukata to sai Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa da rahamarsa sai ya sanya mana a duk abin da zamu aikata wanda ya halatta mana akwai ibada a ciki
na'am
yanzu wani sai ya je kwanta ya bacci a matsayin ibada wani kuma ya kwanta ya bacci ba shi da lada akwai wanda zai je ci abinci a matsayin ibada wani kuma sai ya ci abinci amma ba shi da lada shi da ya cika cikin sa
to
wani sai ya je shi yayi aure a matsayin ibada wani kuma yayi aure abin da yake na halal ne an bi hanyoyin da yace amma kuma zamantakewan
babu lada
to kaga sai Allah ya sanya mana ibada a cikin dukkan abin da zamu aikata hatta kwanciya hatta biyan bukata na bawali da tsuguno hatta kusatan iyalai hatta cin abinci hatta abin nan zuwa neman abinci duka sai Allah ya kimsa mana dokoki to abin da ya kamata a bawa
na'am
na farko in ya fahimci cewa ga dalilin da yasa Allah ya halice shi kuma ya gamsu dan ya aiki a bisa haka
na'am
to sai kuma ya nemi ilimin addini
na'am
wanda ya nemi ilimin addini to yayi amfani da lokacinsa annabi adam alaihi salam
na'am
da Allah subhanahu wataala ya halice shi wanda shine uban mutane shine uban mutane Allah ya lazumci karantar da shi wa allama adam al asma'a
na'am
Allah ya karantar da annabi adam sunaye al musammayat
na'am
kullaha baki dayan su kage yanzu Allah ya lazumci ilmantar da annabi adam dan ya nuna masa rayuwarsa da zai gudanar in har an kawo shi duniya to ta tafi ne a bisa ilimi
na'am
to dan haka bawa sai ya je nemi ilimin yayi zai zamantakewa a duniya yadda Allah ta'ala yake so
na'am
in yayi haka to ya ci ribar rayuwa na farko
na'am
ribar rayuwa na biyu sannan ribar rayuwa na uku
na'am
da ake so bawa ya aiwatar shine ya aikata abubuwa a cikin zamanin sa kada ya bata lokaci
na'am
kamar yadda nace shi lokaci jiran sa ake amma shi baya jira
baya jira wannan haka ne
wal kai ne zaka zauna yanzu ka jira lokacin sallar azhar
kware ne gaske
ce azhar ta yana ci a ba tayi ba to mu jira in azhar ta yi sai mu je kaza kai kake jira lokaci
kware ne gaske
amma idan azhar ta yi baka tashi kana ta hira kana ta abin a kasuwa kana ta kaza baka tsaya ba ita jiran ka za ta yi
na sai dai aji ta wuce
sai dai aji ta wuce to shi yasa Allah subhanahu wataala dan ya nuna mana muhimmancin lokaci
na'am
dan adam din nan da Allah ya halicci baban nasa Adamu ya bashi ilimi dan ya rayu a bisa ilimi
na'am
to sai Allah ya rantsuwa ya ce wannan jinsin yana cikin asara
to
Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
na'am
Allah madaukaki ya rantsuwa ya ce yana rantsuwa da zamani al asr zamani kenan
na'am
yayi rantsuwa ya ce ina rantsuwa da zamani zamani kuma shine ya lokaci
sai ne haka ne
a cikin lokaci kuma yake faruwa ko yanzu zaman nan da muka yi ina cewa kuka ce za a fara daga karfe 8 da rabi ko
kware daga si
haka ne ko
haka yake kuma kaga lokaci
kaga lokaci ne
muke jira kuma
lokaci ne
kuma kaga yana yi yanzu an fara
kuma daga lokacin yanzu ya wuce shikenan
shikenan
haka lamarin yake
haka
idan azhar ta zo akan lokaci ake yin
haka
neman ilimi akan lokaci ake yin sa
na'am
aikin kirki akan lokaci ake yin sa
na'am
to lokaci zai jira mutum
baba ya
lokaci baya jira to sai Allah ya rantsuwa da lokaci dan ya ja hankalin mu fahimci dalilin rantsuwa
na'am
sai yace innal insana lafi khusrin dukkan jinsin dan adam yana cikin wata hasara innal insana lafi khusr dukkan jinsin mutum baki daya wannan siga ce ta umumi
na'am
dukkan jinsin mutum baki daya Allah ta'ala yace yana cikin hasara amma sai istisna'in wadanda ba sa cikin asara sai yace illal ladina amanu
na'am
wa amilus salihati
na'am
wa tawasaw bil haqqi
na'am
wa tawasaw bis sabr
na'am
sai Allah ya ambaci wasu abubuwa guda nawa guda hudu wanda yake da wannan siffofi guda hudu shi kadai ne baya cikin hasara
na'am
wanda yake cikin hasara fa shine wanda ya shiga muta cikin wuta
subhanallah
Allah ya ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun to kaga wanda ya hasara shine wanda zai shiga wuta to sai Allah ya ce jinsin dan adam baki daya yana cikin asara sai dai wanda suke tara wannan siffofi guda hudu
na'am
sai ya ce illal ladina amanu sai wanda sun kai imani kenan Allah yana nuna maka muhimmancin zamani a kowane lokaci a zanin maninka kada ka yadda ka rabu da imaninka
na'am
kada ka yadda wani abu na neman duniya ya sa ka rabu da imaninka kada ka yadda wata gaba ko wani fushi da waɗansu ya sa ka sai da imaninka ka rabu da Allah subhanahu wata'ala kar kai haka
na'am
ka dawwam a kayan imani a cikin zamaninka
na'am
sai kuma Allah ta'ala ya ce wa amilus salihati kuma suke ayyuka na ƙwarai
na'am
ayyuka masu kyau me ayyuka masu kyau duk aikin da Allah ya ce shine mai kyau to shine mai kyau aikin da annabi ya ce shine mai kyau to shine mai kyau yanzu misali idan mutum ya zo shi ya salla sallan azhar
na'am
aiki mai kyau ne ko ba aiki mai kyau aiki mai kyau to kaga ana son wannan raka'a nawa ake a sallan azhar
raka'a hudu
annabi ya ce mana raka'a hudu malaika jibril ya koyar da shi raka'a hudu to yanzu mutum sai ya zo sai yayi raka'a biyar ko raka'a shida yace ya ubangiji ni ba na kara ma cikin aiki mai kyau in samu lada sama da na kowa sai raka'a shida shin wannan ya zama mai kyau
a ina tunda
muna ne ko da ko yayi a sha'ainin tsarin da annabi ya karantar amma ba hakan annabi yace ba ba hakan malaika jibril yazo koya masa ba ba haka shari'a ya tabbatar ba ashe aiki mai kyau yana kasancewa ne abinda Allah yace ayi
na'am
yayi umarni a yayar da ayi
na'am
sannan kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar yace ayi to a ina nan ne ake tsayawa
na'am
Allah ji kan Abdurrahman al-Akhdari shine yace wa yaqifu inda amrihi wa nahyihi
na'am
mutun ya tsaya gurbin da aka masa umarni an ce yi hudu to a hudun ya tsaya
haka
in an hana shi ya hanu kashi ya kago nasa duk yadda yake da wayo duk yadda yake da ilimi duk yadda yake da dabara kada ya kago Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum
na'am
ku dai ku bi Abdullahi dan Mas'ud sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda annabi masa shaidan alqur'ani yace ittabi'u yana ga wa'an baya
na'am
ku dai ku bi wala tabtadi'u kada ku kaga
na'am
faqad kufitum an wadatar muku da abin da kuke bukata na addini annabi ya gadar
na'am
to don haka sai wanda ya imani a cikin lokacin sa kuma a cikin lokacin sa yake kokarin ayyuka na kirki
na'am
ka zauna a majalisin ku ne kana magana ƙarya ta fita a bakin ka ka zauna a majalisin ku ne ya zamanto magana gaskiya zaka faɗa
na'am
duk a lokacin da aka kira ka zaka bada shaida ya zamanto ka bada shaida kamar yadda Allah ya ce idan zaka yi magana maganarka ta zamanto mai kyau
na'am
Allah ya umarni duka zamu gani a cikin hadisi da Qur'ani inda Allah ta'ala yayi magana da kyakkyawar yayi umarni da kyakkyawar magana idan mutum zai magana iyayensa akwai salon da aka ce musu magana kyautatawa iyaye yana daga cikin kyakkyawan aiki kamar yadda annabi ya zayyana yace ayi
na'am
biyayya a shugabanci yana daga cikin kyakkyawan aiki da aka zayyana
na'am
shi ma akwai farfajiyarsa akwai kuma inda aka ce ba za a bi ba
na'am
sannan duka irin waɗannan ya zan a mutum lokacin sa ya ribata da shi
na'am
karka bari lokacin ka ya tafi a banza
na'am
yanzu wanda ya zauna yayi awa daya yana karatun alqur'ani
na'am
wancan kuma yayi awa daya ko hutawa yake yi zafi ya ishe shi yana ta fifita shi wannan bai samu laifi ba
ware
hutawa yake kawai yana fifita wancan kuma awa gudan nan da ta wuce bai samu laifi ba amma kuma yanzu mai samu
ya samu lada
ya samu lada to kaga shi yafi amfani da lokacin sa akan wancan to wanda yafi asarar lokacin sa kuma shine wanda ya kashe awa daya a gidan ball
subhanallah
yana kallon ball ana ta ihu ko ya kashe awa guda hira kawai ake ana holewa ana karairayi
to kaga shi zinubi ya samu yayi asarar lokaci kuma ya samu zinubi shi yasa ka Allah ya mana rantsuwa da lokaci
na'am
don mu san muhimmancin lokaci aka ce duk jinsin dan adam yana cikin asara sai dai wanda ya san a lokacin sa yana tare da imanin sa a lokacin sa yana amfani da lokacin wajen aiki mai kyau sannan abu na uku wata waso bil haqqi magana da duk zai fada ta zamanto gaskiya ce abinda zai gaya wa mutane na umarni ya zamanto abinda Allah da manzon sa ya fada ne domin Allah shine al haqqu zalika bi anna Allah huwa al haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al batil Allah shine al haqqu wa qawluhu al haqq shine al haqqu magana ita ce al-haq al-qur'ani kenan
na'am
kuma abinda za a yi umarni a bisa umarnin Allah to wannan shine qaulul haqqi
na'am
to Allah ya ce wa tawassu bil haqqi mutum ya wasiyaci da abinda Allah ya faɗa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk umarninka kada kai umarni da sabanin Allah
na'am
duk umarninka kada kai umarni da sabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai umarni da abinda Allah da manzon sa ya faɗa to idan mutum ya yi wannan yanzu ya ce martaba ta uku sai kuma na karshe tabbas wanda ya tsayo akan imani wanda ya tsayi wajen kyawawan ayyuka ya kyamaci mummunan aiki wanda aka shaide shi fadan gaskiya ko mutane ba sa so zai fada haka wallahi za su tsangume shi mutane za su tsane shi mutane za su ji ba sa san sa za a fada masa dun magunguna to anan kuma sai aka ce abu na uku kar ya biye su wa tawassu bis sabr sai yayi ai shine imamu shafi yace as-sabru ala al-azafihi
na'am
mutun yayi hakuri akan tsangumar da za a masa wajen kiyaye wadancan abubuwa guda uku
na'am
har ma imamu shafi yake ambata rahimahullah da Allah ta'ala bai saukar mana al-qur'ani ba illa hadhihi sura
na'am
face wannan sura aka saukar mutane ce laka fathum wallahi da ta wadatar musu
na'am
ace mutun ya tsayo akan imani ya tsayo akan kyakkyawan aiki ya tsayo akan fadan gaskiya ya tsayo wajen yin hakuri na daukan mas'uliyya na daukan wannan aiki da Allah subhanahu wata'ala ya dora masa kuma zai isar to wannan shine ribar lokacin sa
na'am
yan uwa wannan ya zamanto shine ma'aunin mu shekara ta kare shekara bata kare ba wuni ne mako ne duk a kowane lokaci don Allah mu dinga kokari muna amfana da lokacin mu lokaci ba zai jira ka ba sai dai kai ka jira lokaci
masu rarren gidan rin biyar sai masu rai kuna tare da mu ne kai tsaye inda muke tattauna tare da Dr. Magaji Babba Suleiman da muke akan maudu'i mai taken mai kaikata a shekarar da ta gabata ga kuma sabuwar shekara ta shigo nan gaba kadan kuma za mu ba ku dama wajen shigowa don ku yi tambayoyi ko kuma neman karin bayani musamman kan wannan maudu'i to akara magallahu kamar yadda kai bayani kan abubuwan da ya kamata a ci an doro ita kamar a sabuwar shekarar musulunci akwai wasu irin kamar addu'o'i ne ko wasu abubuwa ko wasu ibadu musamman ke bugu da ake yi musamman a watanni tun daga Muharram zuwa Zulhijja wanda aka kebe a ce musamman misali a ce wata kaza in ya shigo akwai addu'o'i da ake yi ko wani abu makamancin haka wanda ya kamata a ce mutum ya lazimta a cikin shekara ko a cikin wannan watan
babu wani abu da ake kebe akan cewon idan wata a sabo shekara ta shigo daga al-Muharram har zuwa Zulhijja wai ga nau'o'in addu'a da ake bance na kowane wata babu wannan
na'am
inna ma dai kowane wata mun san cewa akwai falalar da Allah subhanahu wata'ala ya masa na wadansu ayyanannun ibadu wadanda suke zuwa a cikin sa idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata
na'am
masalan yanzu da aka shigo cikin al-Muharram ba an anzumci tasu ajiya ba
haka
yau kuma an anzumci Ashura
haka
to ai kaga wannan falalar wannan watan kenan
haka
kuma sannan Allah ta'ala ya ambata yace minha arba'atun hurum kuma annabi ya kirga yace salasatun mutawaliyat yace zulqa'da wa zulhijja sai yace wa muharram
na'am
to kaga ashe qur'ani ya ambaci falala na wannan wata cewa yana cikin ashhurul hurum wadanda haramun ne Allah yace fala tuqatilu fihinna anfusakum kada ku yaki kawunan ku a ciki
na'am
fala tadhlimu fihinna anfusakum yawwa to kaga Allah subhanahu wata'ala ya hana wadansu abubuwa kamar misali a fariyaki a cikin wata al-Muharram yana cikin ashhurul hurum wadanda masu alfarma
na'am
to ka Qur'ani ya ambaci wata falala da yake da shi
haka
a wannan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo shi Madina sai ta da Yahudawa suna yin azumi
na'am
ranar 10 ga watan al-Muharram
na'am
in al-Muharram ta zo ranar 10 ga wata suna yin azumi
na'am
annabi sallallahu alaihi wasallama yace menene wannan kuma sai suka ce ai wai rana ce aka halakar da Fir'auna aka tsayar da Annabi Musa daga Fir'auna shi yasa suke yin ibada don godiya ga Allah subhanahu wataala to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce nahnu aula bi Musa minhu ai mu ne muka fi cancantan Musa wannan bayana nuna wai a lokacin ne Annabi ya fara ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwaito yana azumtan Ashura tun yana Makka lokacin bai ma zo ya hadu da Yahudawa da suke nan tsakanin Madina saboda Annabi yana sanne da wannan kuma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san a ranar Ashura ne aka tsayar da Annabi Nuhu alaihi salam ma'ana ba aka tsayar da shi ba da Allah ce wastawad alal judi da ya ambata a cikin suratul Hud cewa jirgin Annabi Hudu ya sauka a kayan dutsen judi to kaji shi ma a goma ga watan al-Muharram to kaji yanzu misali Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya azumci goma ga wata kuma a ƙarshen rayuwarsa sai ya ce idan har Allah ya rayar da ni zuwa badi yace al-asumanna tasi'a tara ga wata ma zan azumta kuma sai Allah cikin ikon sa ya rasu a wannan shekara bai kai badi ba to kaga wannan shi ma sai zaman to sunna ce ta karririya don annabi ya ambace ta ba a ce ma ta karririya ba qaudiyya annabi ya ambata ya an ce zai aikata kuma Allah bai nufa ya aikata to kaga yanzu wannan shi yana da wannan maziya azumtan tasu'a azumtan ashura da kuma goma ga wata abin nan da Allah ta'ala ya ambata yana cikin ashurul hurum annabi kuma yayi fashin baki a kai to haka zaka ga dukkan sauran watanni kowanne yana da irin nasa abinda Allah subhanahu wataala amma ba a kadawa dan karan kanka kai kace wai kaza ne wallahi sai annabi ya faɗa ayi Abdullahi dan Mas'udin yafi musanin addini yafi mu kusa da shi fa koyan Qur'ani yayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhul qur'ana an 40 ku koyi alqur'ani daga wajen mutum uku mutum hudu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace da shi ya fara ba yace abin mil ibn ummi abd haka ana ce shi ibn ummi abd wato Abdullahi ibn Mas'udin to shi ne fa ya faɗa mana yace la abin nan yace ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kushitu ku dai ku bi kawai abinda aka gaya muku ne zamanin annabi gashi an yi kaza ko sahabban sa kar ku kaga an wadatar muku to haka nan zaka ga dukkan watannin har Allah ta'ala ya sanya akwai wani nau'in ibada da aka ambata a cikin wannan wata to sai ya zama to yanzu kamar misali Zulhijja ko kuma a ce ashurul hajji ai kaga su an keɓance su ko watannin da ake haji tun daga Shawwal Zulqa'ada Zulhijja ko wannan su ne ashurul hajji amma kuma asalin aikin hajji ana yin sa ne a cikin Zulhijja to kaga akwai abubuwa da aka keɓe ga alhaji mu ma kuma akwai abin da aka keɓe mana na layya da zamu yi goma ga wata da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Ummu Salama ya ambata yace ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu fihinna ila Allah min hadhihi al-ayyam to kaga irin wannan ko kuma Ramadan idan an zo Allah subhanahu wa ta'ala yace ya alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama har inda yace shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an to kowanne wata zaka ga akwai abin da nassi ya faɗa to in nassi ne yace ayi kaza a cikin wannan wata haka to shikenan sai ka rika kai kai biyayya ka aikata abin da ake so amma in nassi bai ce ayi kaza a ciki ba wasu ne suka kaga kuma komai dadewar da ake ana yi amma ba shi da dalili ba shi da dalili daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da dalili a cikin nassi ajiye shi ake a gefe sai ajiye shi a gefe a wadatu da abinda annabi ya bayar dan ba wanda isa ya bada alheri sama da manzon Allah duk yadda girman ba mu musanta girman mutane ba akwai mutane masu daraja manyan mutane masu kima a wajen Allah amma fa su kai annabi wa kuma duk abin da zasu baka na alheri a matsayin addini a shiga aljanna annabi ne aka aiko shi ya faɗa to don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kaza da shi za ku shiga aljanna to da shi nan ake shiga aljanna Allah ya ba mu ikon bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
masararin gidajen biyar sai ma zare kuna tare da mu ne kai tsaye tare da Dr. Magaji Baffa Suleiman kan maudu'in me ka aikata a shekarar da ta gabata ga kuma sabon shekara ta shigo wadda malam ya yi mana dogon wato jawabi ko kuma wadda bamu da hujjoji da daga hadisin manzon Allah ko da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani mai girma kuma kamar yadda muka ambata muku zan ba ku dama ne wajen shigowa kuma ku yi tambayoyi kan shi wannan maudu'i tana ga akar makalla zamu izo ga su masu sauraro
tafaddal
na'am to masu sauraro a yanzu wannan lokaci yanzu kan zamu bude line namu inda za a kira mu akan 09020620008 wato 09032 62 0008 wannan ita ce namban da za a kira
a salamu alaikum
aminu alaikum salam barka da shigowa ne akan layi
ranka ya dade ta madina kana magana da malama marami alabota ta rani makir azare
to malama barka da shigowa da fatan kaji
malama fatan alheri Allah sa malai kuma la gida lafiya
amin akwai tambaya ne
akwai tambaya to karin bayani dai malam Allah tabbatar mana wannan sabon shekara da Allah ya kawo mu to bangiji dai Allah tabbatar mana alheri da ke cikin ta
amin
tare da cikin kuma Allah kare mu ɗan Muhammad da suka rawa mu gidan gaskiya da iyayen musulmi gaba da suka rawa mu gidan gaskiya watan shekarar da gabata Allah musu rahama
amin
mu kuma idan Allah sa a cikin wannan shekarar mu tafi ubangiji Allah ba mu sa a tafiya Allah sa mu je a sa
amin ya Allah
Allah kuma mai maimaita mana ji alheri Allah ba mu da mana yin albarka malam
amin
da Allah ya mada fatan alheri
to masha Allah
Allah ya kawo da tsare mu ki Allah ba mu alheri
amin to malam ramuna matukar godiya 0902600008 ita ce namban da adidon lokacin za a iya shigo a sani assalamu alaikum
wa alaikum assalam ina wuni na gajiya
lafiya alhamdulillah wani ne akan layi
ina magana da Umar Mono
to Umar Bojo barka da shigo da fatan kaji mu
Umar Mono Umar Mono
to Umar Mono da fatan kaji mu din namu
eh na ji mu din da Allah yake
na'am to akwai karin bayani ne ko a neman karin bayani ne ko
ni karin bayani da zan yi kawai sai dai ne addu'a amalan Allah ubangiji ya kara rayuwa albarka Allah ubangiji ya kara buɗa mana kwakwalwarsa ya ba shi hakuri da wannan da'awa da yake Allah ubangiji ya tabbatar mana Allah ubangiji ya kara mana karfin gwiwa
amin ya Allah
saboda malam malamin mu ya kusan duk sati sai mun yi karatu da shi a wurare da dama
masha Allah
dan haka addu'a ne tsakanin mu da malam Allah ubangiji ya kara rayuwa albarka Allah ubangiji ya kara riko a cikin duniya da lahira ya kare shi da ki da iyalansa da dukkanin musulmai
amin malam Umar Molo
Allah ubangiji ya bai da ku malam jira lafiya
amin 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 Umar Molo muna matukar godiya da wannan addu'o'i 0903600008 nan mande da za a kira a dindin lokaci assalamu alaikum
Abunmu alaikum assalam.
Barka da shigowa ne akan layi.
Ta kuna tare da Sarauta Kaura Azare.
To Sarauta Kaura Azare barka da shigowa da fatan kaji maudu'in namu na wannan mako.
Ina wa malam fatan alkhairi.
To malam na godiya.
Da fata kuma ubangiji Allah ba mu ikon amfani da shi. Allah ya sabu shi alkhairin da ke cikin wannan shekara.
Amin ya Allah amin ya Allah.
Sai da gida mara lafiya Allah ya saka da alkhairi.
Amin Umar ai wato Sarauta Kaura muna matukar godiya 0902 620008 ita ce da namba ta lokacin assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu
alaikum
assalamu alaikum to na ga wannan kamar ba sa tare da mu da fatan in an shirya sai a sake kira 0903600008 assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da shigowa lafiya kalamin gode Allah wace ce akan layi
aiki a kokari
alhamdulillah mun gode Allah
Nafisa ce daga bakin boda
to malama Nafisa daga bakin boda da fatan kin ji maudu'in da muka tattauna akai
mun da Allah isa ka malam da alkhairi Allah ubangiji ya sa mu shiga a sa'a
amin
ba ku ran cikin shi kuma wancan Allah ya gafar sa wani Allah ya kara dauka ta wannan gida bai ji ne albarka
Allah amin ya Allah
mun gode muna yi wa malam fatan alkhairi Allah ya maida shi gida lafiya
amin malama Nafisa muna matukar godiya to ga wanda ya tare mu a daidai lokaci dai muna tare ne da Dr. Magaji Baffa Suleiman inda muka tattauna da shi akan maudu'i mai taken sabuwar wato shekara ta riga ta shude mai ka aikata a shekarar da ta wuce sannan ga kuma sabuwar shekara ta shigo kamar yadda aka sani mun shiga sabuwar shekara ta musulunci shekara ta 1448 bayan hijirar fi halitta daga Makka zuwa Madina inda malam kuma ya bamu wato yadda ya kamata ce mun rayu ko kuma mun dora rayuwar mu akai yadda zamu ci ribar ita wannan rayuwar idan akwai tambaya ko neman karin bayani ko neman karin haske akan 0903600008 za a kira a daidai lokaci assalamu alaikum barka da shigowa ne akan layi
kuma magana da ra'ayin musara ko ma da zaitun da mai halkan mu
to mala ya hai barka da shigowa ka dan ƙara rage sautin rediyon naka
okay
na'am to muna jin ka
yawa kamar da malam ya bayani dai Allah ya saka maka alkhairi
amin ya Allah
yawa to kuma eh wannan abun kamar abun da mutum ya aikata shi kare da gabata
na'am
da kuma bayanin da malamu yayi akan to da cikin kamar yadda ya kamata ba yadda wadansu Allah suka wada ba
na'am
zai zai wannan aikata wadansu abubuwa kuma kila ba sa kan hanya yadda aka ce a yi ban san kuma ya dawo ne ya tsaya kamar yadda ya kamata ba
na'am ita ce tambayar ka to akwai wani tambayar ko kuma shikenan
a yanzu ne ita ce
na ta masha Allah ta kusarari malam to akira maka laukaji
na'am
mutanen jama'ar na'am
abinda ake bukata dama amfanin waiwaye din kenan wato kullun idan mutum baya waiwaye yanzu kaman ban bada misali kaman a ce mutum a bayan dangasa idan aka danyi shara dan kadan
haka
ta bayan danga ba sai kawai ran watsa ko da afaka ne aka dai go sai a dan watsa ko kuma dan wani abun nan abun zuba shara sai haka sai a dan watsa ana tsaman iska za ta tafi da shi yana taruwa yana taruwa to idan mutum ya shekara fa guda yana dan watsa wannan in bai je ya kewaya to idan bayan shekara ya je kewaya sai kaga ya soma kunkuni yana cewa yaran makwabta suna zuwa su tara mai shara
kware da gaske
wannan kadan da aka raina shi yake taruwa yawa
na'am
to haka laifi fa shi ma yake
na'am
in har aka ce ko mun kankanta mala'iku suna rubutawa to wallahi tallahi masifa ne
subhanallah
shi yasa a ranar alkiyama Allah ya ce muta ko danda in sun zo za su ce mali hadhal kitabi la yughayiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira
na'am
wala yadhlimu rabbuka ahada za su ce wannan wani irin littafi ne dan kankanin kasadin nan ma sai dai a rubuta balle babba
subhanallah
da abinda suka aikata za su ganshi an kawo musu kuma ubangijinka bai zalunci kowa ba to shi yasa waiwaye idan ana yi insha Allah idan aka ga cewa akwai abubuwan da aka yi su shi laifi ya kasu wato kashi biyu
na'am
akwai laifi wanda ake yi tsakanin bawa ne da ubangijinsa misali kamar sallah ne akan lokaci sai hidimar kasuwa take kadewa mutum hankali
haka
baya yi ko kuma wata hidimar sa dai ko ya wuce a wancan siyasa ko wani wane ne
haka
to sai dare yayi sai hada salloli a to wannan an yi wa Allah ne laifi wani bai shigo ciki ba
na'am
to irin wannan janibi mutum idan ya fahimci ya aikata laifin nan tuba yake ma Allah subhanahu wata'ala
haka
wannan tubar kuma ta hada sharuɗa ne guda uku
na'am
mutum yayi da na sani akan abin da ya aikata sannan abu na biyu ya kudurta a zuciyarsa cewa wannan aikin fa ya bashi kenan sam-sam
na'am
sannan kuma na uku ya kudurta cewa har abada har ya koma zuwa ga ubangiji ba zai kara aikata irinsa ba
na'am
to idan yayi haka ya roki Allah ya ce ya Allah ka yafe mini to Allah duk girman laifin da aka masa in dai tsakanin bawa da shi ne
na'am
Allah ta'ala zai yafe bawa in dai yayi tabbatar nasuha
na'am
ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha
na'am
Allah madaukaki ya ambata qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a
na'am
to irin wannan ake nufi dukkan zunubi kai ko da a ce kafirci mutum yake yi sai ya dawo ya musulunta ai ba laifin da yake kafirci to Allah sai ya rushe masa zunubin kafirci sai a samu sabon faifayi
na'am
to akwai nau'i na biyu kuma na laifi
na'am
shine laifin da ake wa makhluki ma'ana mutum ne tsakanin sa da dan adam
na'am
shi kuma shi ma yana kasancewa ta harce uku ne ko dai an masa laifi a kayan mutuncinsa
na'am
ƙarya aka kaga a kansa zuwa ake aka zazzage shi iya san rai a'a gulmarsa aka yi a bayan idanunsa a'a ɓatunci aka masa
na'am
to wannan shi ne mutuncinsa kenan aka taɓa
na'am
sannan akwai laifin da za a yi wa wani nau'i na biyu
na'am
shi kuma akan dukiyarsa ne
na'am
a cikin kasuwa ne sai aka masa riba aka masa rufa-rufa
na'am
an sai na masa kaya amma da rufa-rufa aka yi masa aka zalunce shi ko aka je aka yi saci kayansa
na'am
ko ya bada kaya aka ci amanarsa a ciki aka masa kwange
na'am
ko aka masa ha'inci akan da ya dukiya nau'i na biyu kenan sannan na uku kuma shine jininsa
na'am
samunsa aka likita mai duka ai kaga an taba jininsa ko jini bai fito ba dai ai an kungura mai jiki
sosai ma
jiki yayi tsami balle ya ce kuma akai ga zubar da jinin ballantana a ce a kashe shi ko a yagi jikinsa da adda to wannan laifuffuka nau'i uku
na'am
in aka yi wa mutum ɗaya daga cikin waɗannan dan mutum ya daga hannu da ka'aba zai je shi yana roƙon Allah ka yafe masa ka yafe masa ka yafe masa Allah ba zai yafe masa ba subhanallahi sai ya nemi wanda yake ma'abucin haƙin nan shi ya yafe masa
na'am
sai ya nemi ma'abucin haƙi ya yafe masa Allahumma wannan matsala ce kuma mai fa'idi da malamai suka tattauna ta kowane irin ne yanzu misali kaman in an yi gibar mutum aka ci nama sa sai an je an ce wani wallahi lokaci kaza ai da muka zo na ta inda muka shiga ba ta nan muka fita ba game da kai ai mun muka kace kace
na'am
to malamai sai suka rubu kashi kashi
na'am
wasu malamai Ibn al-Jawzi akwai abin da ya faɗa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah akwai abin da ya faɗa amma dai al-muhim abin da ni nafi gamsuwa da shi shine fatawa wadda suka ce irin wannan idan mutun yayi ba za a je a faɗa masa ba
na'am
ba za a je a faɗa masa ba
na'am
saboda wannan din ma zai iya taba wani janibi wannan shine abin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ma yafi zaba
na'am
zai taba kuma da tsakani ya haifar da wata fitina anan sai aka ce to mutum me mutum zai yi aka ce abinda mutum zai yi irin wannan yanayi
na'am
sai ya je duk inda ya sanya masa ƙatunci
na'am
nan kuma sai ya je ya yabe shi
na'am
ba kai ne da kake bata shi ba ce wallahi da din ban sani bane ashe mutumin nan mutumin kirki gashi da yawan sallah gashi da biyayya iyayensa ashe duk abin da aka faɗa akan sannan ba gaskiya bane ni ma milmil baki ya saka in zo in faɗa to duk inda ya bi ya bata shi kuma sai ya je shi ya kyautata shi bai tsaya nan ba
na'am
kuma sai ya dinga roƙa masa Allah ya yafe masa shi wancan din fa
na'am hakan ma
tukunna shi ma sai ya roki Allah ya yafe masa to Allah zai yafe masa
na'am
insha Allah ta'ala
na'am
to kaga a lokacin da mutum ya san ya aikata laifi in daga cikin nau'o'in tsakanin sa ne da Allah to ya roki ubangiji tsakanin sa tuba ingantacciya da waɗancan sharuɗan
na'am
sai kuma a fuskanci gaba sai aiki da lokacin sa
na'am
annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Jabir dan Abdullahi hadisi ne ingantacce yana cewa ni'matani mahbunun fihi ma kathirun minan nas
na'am
akwai su ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane ba su amfani da shi an warbar da su al-ghabnu shine wato abuge hancin ka kasuwa
na'am
mutum ya asara
na'am
wato da yawa cikin mutane suna asarar su
sosai
ni'ima guda biyu da Allah ya yi wa bawa annabi ya ce da yawa cikin mutane suna asarar su sai ya ce as-sihhat wal farad
na'am
lafiya
na'am
da kuma samun dama mutum ya samu dama zuwa aikin hajji bai je yanzu kuma miliyan 8 ne
to kaga kuma nan ma
sai ya ga cewa sai ya tare jarin sa gaba daya jarin nasa ma ba zai biya mar ba
nan ma
da kuma yana da dama ya je tun yana 500 bai je ba
na'am
yana ga ai ni'imar da mamman miya ce to kaga yanzu yayi asarar dama kuma Allah zai kama shi da laifi
na'am
dan Allah zai ce na baka dama lokaci kaza zaka iya biya wa kanka ma da matarka da kaninka amma kuma baka yi ba sannan kuma akwai as-siha lafiya
lafiya na'am
mutum yana da lafiya ya bautawa Allah ya amfani da lafiyarsa kuma yaki ya amfani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa daga cikin mutane suna asara waɗannan ni'imomi guda biyu
subhanallah
akwai hadisi da yawa da annabi ya ambata akan cewa yace ka abu hadisi yace ikhtanim khamsan qabla khamsin ka fa'idanta abu biyar kafin biyar su zo kaga a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai amfani da dukiyar ka kafin talauci kai amfani da lafiyarka kafin jinya yace kai amfani da kuruciyarka kafin tsufa kai amfani da damar da kake da ita kafin rashin damar da yanzu ne kake da damar kai kuma sai baka yi ba sai lokacin da baka da dama
kuma sai mutun ya kudiri
to kaga wannan mun tayi asarar lokaci ko
kware da gaske
lokaci ya wuce shi yasa an ce lokaci shi
ba ya jira ba
sai dai a jira shi
bari mu je ga mutum ya fata wannan ya ku ce 09032600008 yake kira a daidai wannan lokaci yayin da bai fi mintuna kalilan bane suka rage ma assalamu alaikum tashi ga har mun dauka wani ne akalla
assalamu
alaikum salam
kuma gana na kantin mai shiri
malama kaltime da fatan kina tare da mutum farko
gidan ne wallahi lafiya kalau ne malam fatan alkari
ta malam yana godiya akwai tambaya ne ko neman karin
bayani akwai tambaya
to bismillah
ina so malam ya gaya min akwai wata addu'a ne da yake so yara irin hatsabiban yaran nan
na'am kika ce
eh yara hatsabiban nan da yau aibata su da ba na so a dinga yawan aibata yara addu'a ne ke so malam ya gaya mu guda ɗaya da za a dinga yi wa yara irin marasa jinna ƙanana
na'am to shine abin da yake nema
yawwa eh kuma akwai wata tambayar ita kuma kamar mutum ya male shi ka ce wallahi ko ya mutu ba zan yafe masa ba to mutumin sai ya mutu ya riga ka
Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ne na lokacin da Ummu Salama abin nan Abu Salama ya rasu
na'am
akan rasuwa ne mutane suke kururuwa irin na mutuwa za su faɗi maganganu da aka saba faɗa na al'ada
na'am
wayo an shiga aku irin misali ne kama da wannan
eh
Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwade su
na'am
yace la tad'u ala anfusikum illa bil khair la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun
na'am
aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace kada ku yi wa kanku addu'a sai da alheri saboda malaikuna cewa amin a abin da kuke fada
na'am
to haka a shari'a an hana ko a kaunan ku balle a yara ba a so a yi musu mummuna addu'a ko al'ance saboda suna hatsabi banci ko abin da sai dai a ce Allah ya shirye su
na'am
eh a ce Allah ya shirye su addu'a wanda za a yi a roki Ubangiji subhanahu wata'ala shirya
na'am
wato su yara addu'a ya kamata a dinga musu ba wai sai lokacin da suka lalace ba
na'am
lokacin da yara suke abin da ake so suna cikin kirkin su
na'am
ai ta musu addu'a Allah ka shirye da su Allah ka shirye da su ai wannan wani mawdu'i ne shi ma mun ce da shi kansa yadda za a dinga ma yara addu'a yadda za a mu'amalanci yara
na'am
wannan shi ana yi tun kafin ma a auri iyayen su ake fara musu eh lokacin da mutum zai addu'a Allah ya hada shi da mata ta kwarai mace ta addu'a Allah ya hada ta miji na kwarai a lokacin da aka zo abin nan zamantakewar da ake yi lokacin da za a zo ai mu'amala aure tsakanin ma'aurata shi ma addu'o'i ake yi da Annabi ya koyar lokacin da aka samu cikin lokacin da aka haifi yaro da makamantan su dai har lokacin da ya girma
haka
to a kowane lokaci ana son yi maka addu'a mummunan addu'a idan aka yi ta mala'iku ba ruwan su su addu'an amin za su ce mutane wa yadul insanu bisharri du'a'uhu bil khair wa kana al insanu ajula
na'am
to dan haka a kiyaye
masha Allah tana ga za mu je ga mutum kusan na karshe na'am sai kuma kamar akwai tambayar ta gaba gun baya ga addu'a na
na'am
na'am
wanda ya roki a yafe masa
yawa
to duk wanda yazo ya maka laifi sai ya roki ka yafe masa musulunci yana so ka yafe
na'am
in har ya roki ka yafe masa kace ba za ka yafe ba in dai da gaske nadama yayi yana neman tuba
na'am
kuma yace ka yafe masa har ga Allah da gaske yake akan ba zai kara ba kuma yayi nadama mutum yace ba zai yafe masa ba to Allah zai yafe masa
na'am
wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana irin haka ta bayan katanga ya ji shi
na'am
wani yana dagewa ya yafe masa yana cewa ba zai yafe ba yana rantsuwa Annabi sai ya ke wayo yace waye yake rantsuwa Allah akan cewa ba zai yafe wa wani ba to Allah ya yafe masa
na'am
I
kaga tunda shi ba zai yafe ba kuma
kwarai da gaske ai Allah subhanahu to lokacin da Abubakar Siddiq ya rantsuwa akan cewa ba zai yafe wa Mustafa abin da ya masa ba
na'am
saboda yayi kage a yarsa kuma gashi shi dangin sa ne kuma yaran sa ne shi yake ciyar da shi da iyalan sa tun ana maka har aka zo Madina
na'am
amma yasa baki wajen ya da zancen ƙarya da ake mai yarsa aya da ciwo ko Abubakar Siddiq sai ya ce ba zai ƙara kula shi ba ya rantsuwa kaga ayin Qur'ani ne tazo wala ya tali ulul fadli minkum wa sa'ati an ya tu ulul qurba wal yatama wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum
na'am
to kaga anan sai Allah ce ku ba ku so Allah ya yafe muku ne
na'am
to dan haka kai ma ka san me yafiya tunda kai ma laifin da kake yi ai ya wuce na kowa
kware da gaske
laifin da kake wa Allah
sosai ma
to kuma kana so ya yafe maka to dan haka mu ma mu zamanto masu yafiya
na'am
muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana gaba daya
amin ya Allah assalamu alaikum
wa alaikum assalam
na'am barka da wani ne akan layi
kana da waya da Abubakar alhamdulillah ne
mala Abubakar barka da shigowa da fatan ka ji mu zuwa inda malam muka tattauna
na ji ku da malam wani ilimin tarwa yayi Allah ya tsara mana albarka
amin Allah
Allah ta ce lafiya
amin Allah muna godiya malam Abubakar alhamdulillah 0903 326 0000 ko sanarwa ga mutun na karshe assalamu alaikum barka da shigowa kai ne mutun na karshe wani ne akan layi
kana magana da Umar daga Jarkasa
to malam Umar daga Jarkasa da fatan ka ji mu zuwa inda muka tattauna
ina godiya ga babban malami Allah ya saka da shi abin shi bare bare
to in kuma babbar bare ne fa
mun gode Allah ya sa kuma ya koma gida lafiya
to amin masha Allah to masha Allah muna godiya malam Umar daga jar kasa kuma kai ne mutun na karshe to amma kuma malam din barbare ne kaga
a abin da ya dan da su
to
sai musulunci
to Allah waje
jikan fulani ne
to kuma baka ci abincin nasu ba
a ina ci fulabusko
a to jo kai malam Umar sai dai wala ya riga ya ci to naga daga shi malam Umar jar kasa dan sai da daukan waya sakamakon yanayin lokaci da ya fara harar mu amma za mu koma ga shi malam malam watakila akwai minti na karshe ko akwai sako na musamman ko kira na musamman kan abin da ya shafi shi wannan maudu'i da muka tattauna a wannan lokaci
to ai duk abin da za a faɗa an faɗa
ina
a fahimci cewa Allah ya halicce mu don bautar sa ya za a bauta masa sai a nemi ilimin hakan
na'am
sannan a tsaya iya koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma fi karfin zuciya
na'am
a rika tunanin cewa duk kwana ɗaya idan ta wuce a rayuwarka kabarinka ka kusata
na'am
lokacin da ya wuce baka amfani da shi ba ka fai asarar sa shi din ba zai dawo ba amma wanda ya amfani da lokacin sa to amfanin yana kidayuwa har kuma ya kai ga ci lafiya ya samu rahmar ubangiji muna roƙon Allah ya mana kyakkyawan karshe
amin ya Allah to dakta magaji bafa Suleiman kenan inda muka tattauna da shi na tsawon awa guda kan maudu'i mai taken wato mai kaikata a shekarar da ta gabata ga kuma sabuwar shekara mun shigo wadda muka tattauna tare da malam har kuma masu raro kuka samu damar shigowa to kar ku manta dai wannan shiri dai ya zo ne bisa daukar nauyin GBC social media kuma shirye-shiryen suna nan zuwa zuwa lokaci kamar yadda akan dauki maudu'i da dama akan tattauna don faɗakar da al'umma musulmi da fatan Allah ubangiji zai saka musu madda mafificin alkhairi a madadin su jibi social media da kuma hukumar gudanar ta gidan radio RCFM madadin da shi malam da muka tattauna da shi wato Dr. Magaji Baffa Suleiman akwai wato Salim Yaya Azare wanda yayi hidima wajen yada wannan shiri kai sai a sashen wato sashen sada zumunta na Facebook inda da shi da abokin aikin sa muna musu fata da kariya madadin su baki daya da kuma gumar gudanar da kiran rindiyar sai kuma zari sai Hassan Abubakar mai anguwa da ya sadan da ku suna na Ahmad Adamu nake mana fatan zamu kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم